bisa dukkan alamun ji kungiyar alkalami da kungiyar shinkafa da wake ta jihar Adamawa masu goyon bayan kamun lodayin salon mulkin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari sallashi takobin shiga kafar wando daya da wakilansu na majalisun dattawa da wakilai kan abin da suka bayyana da zagon kasa da shirye-shirye da manufofin shugaban kasa inji ta bakin Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban kungiyar alkalami lokacin da yake ganawa da manema labarai a yola fadar jiha
kiran musamman ga sanjoci da aka zaba su da jiya da su mara wa manufofi da kudurori na shugaban kasa baya waɗannan kuwa su ne a gaggauta tsara yanki a kan kasafin kuɗi na 2017 wato budget ba tare da ɓata lokaci ba amincewa da kudurorin kafa kotu na musamman don yaƙi da cin hanci da rashawa da ke gaban majalisa tun 2015 amincewa da kudurorin ba da kariya ta musamman daga masu fallasa masu ayyukan cin hanci da rashawa wato whistleblower gaggauta aiki a kan kudurorin dokar hana halatta kuɗin haram da bayan fage wannan doka za ta ba da damar mallaka wa gwamnati tarayya fiye da naira biliyan 2 muna kira da babban murya da gaggauta tantance kwamishinonin zaɓe guda 27 ba tare da ba da lokaci wa hukumomin yi nasu da sallamar Ibrahim Maguwa
Hussaini Gambo na Kura shugaban kungiyar shinkafa da wake ya ja hankalin wakilan jiha a majalisun tarayya cewa hakurin talakawan ya kai ga ƙuriya sakamakon gama kai da yan majalisa da ba su da kyakkyawar manufa ga ci gaban Najeriya dalili ma da yasa harkokin gwamnatin tarayyar ke tafiyar hawainiya
dan aka ce akwai abun da zai shafi Buhari bai kamata senator da ke cikin Adama ko memba na rashin sa hannu ba muna da kiran da kyawun yi muna tare da shi Allah ya kare mu idan har ba su san inda da kiran da ke musu ba muna shiri mu nuna wa talakawa ashe ba sun je gurin da su taimaki Buhari ba ne
na nemi shugaban kungiyar alkalami na magoya bayan shugaba Buhari ta jihar Adama Alhaji Ibrahim Baffa Waziri yayin bayanin dalilansu na daukar wannan matsayar
babban labarinmu shi ne majalisar abin da take yi a duk yan Najeriya take yi abu ne wanda suke yi don son kansu in babu ya taɓa ɗan majalisa ba za ka ji an kama magana in aka kama motan shugaban majalisa senate president kafin aka ce a dakatar da maganar da cikin takardu a cikin shi shugaban custom a aika da aika kaga mun duka ba shi ne ba shugaban mutum ya yi bayani ya kaji ra'ayi sosai a cikin a jira wasu shugaban majalisa nan ba don shi aka yi majalisa nan mun taimaka gurkoki wanda za su kawo mana ci gaba ba don mutane su zama su ra'ayi a daga dama na son rai ba
Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban kungiyar alkalamin ta jihar Adama kenan Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya